الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wataala da sake dawo da mu domin ci gaba da karatuttuka kamar yadda muka saba gudanar da su, wanda alhamdulillah a gurguje kasantuwar abin da ke gaban mu shine abubuwan da muka saba gabatarwa na ranaku masu alfarma, masu daraja, masu girma a wajen Allah subhanahu wataala, wanda yau abin da ke gaban mu shine ranar Ashura, ranar goma ga watan almahara, wanda ko babu komai shi watan almahara yana daga cikin watanni masu alfarma, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cewa inna iddatash shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi yace minha arba'atun hurum, yace watanni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala watanni ne guda 12 ne kamar yadda aka sani al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada'ula, Jumada'sani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Al-Qa'da, Zulhajj. Waɗannan su ne watannin Musulunci. To Allah kuma yace minha arba'atun hurum. Daga cikin su kuma akwai guda hudu wanda suke masu alfarma. Duk watannin suna da alfarma, amma da wannan guda hudun suna da alfarma, suna da wani girma na musamman, wanda tun kafin zuwan Musulunci kafirai suna mutunta waɗannan watanni, ba su yaƙi cikin su, ba su zubar da jini, ba su ramuwa da sauran abubuwa. To sai zama cikin watannin nan masu alfarma akwai al-Muharram din nan da muke a cikin shi, bayan shi akwai Rajab, bayan shi akwai Zulqa'da, akwai Zulhajj. Sai sa al-Riwayat Buhari manzo Allah da ya faɗi watanni masu alfarma ya ce akwai guda uku a jere, guda ɗaya kuma shi kadai shine akwai Zulqa'da, akwai Zulhajj, akwai al-Muharram, sai kuma Rajab. To shi wannan wata mai alfarma na watan al-Muharram shine ɗaya daga cikin watannin Musulunci, wanda kuma shine wata na ɗaya. Haka nan kullum ana kwatanta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wata al-Muharram, ya kama sai a ce ana murnar cikai hijira, cikai hijira. Amma sakamakon ita hijira an yi ta ne a cikin watan Rabiul Awwal, dan manzo Allah ya isa Madina ranar Litinin 12 ga watan Rabiul Awwal. Amma sai na Umar da sauran sahabbai suka yi ittifaki akan cewa a dawo da lissafin hijira ya dawo al-Muharram, sai ya zama cewa din al-Muharram ya kama watan ɗaya a Musulunci, kuma wata na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah yanzu yau din nan muna cikin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai. Allah ka sa mu ga 80 din. To daga cikin kuma wannan wata yau din nan muna 8 ga watan al-Muharram, wanda wannan daren da muke a cikin shi shine daren 9 ga wata. Shi 9 ga wata din nan bai da wata keɓantaccen falala ko wani abu wanda za a ce 9 ga wata yana da shi, illa banda nunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a shekarar shi ta ƙarshe. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya iske Yahudawan Madina su dayin azumin Ashura. Dan manzo Allah ya ce me za ku ce azumin Ashura, suka ce ai su rana ce mai muhimmanci mai girma a wajen su, dan rana ce wacce Allah ya tsiratar da Annabi Musa daga Fir'auna da dai wasu abubuwa masu daraja wanda ake lissafawa na ranar Ashura. To shike ne manzo Allah ya ce musu ai nahnu haqqul Musa minku, mu ne kuka bi cancanta da Annabi Musa fiye da ku, mu ne ya kamata mu girmama rana, an ce da hantsi ne haka.
da Allah sai ya tara sahabbai ya ce duk mutumin da ya ci abinci ya kare bakin shi har sai rana ta faɗi wanda ko bai ci abinci ba ya yi azumi har sai rana ta faɗi wannan daga nan aka samu azumin Ashura to ya zama azumin nan na Ashura duk zaman manzo Allah a Madina yana yin shi har shekarar shi ta karshe to a shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karshe sai aka gaya mai cewa ya Rasulullah to idan rana azumin nan ta zo duk ana haɗewa ne a zama ɗaya da Yahudawa da Musulmi duk sai a zama rana kowa azumi yake to shi ko ka'idar musulunci yana saba ma Yahudawa da yawa abubuwa za ka sai kamata na Yahudanci sai manzo Allah ce a saba ma mushrikai a yi kaza to shine manzo Allah ce to abinda za a yi idan Allah ya kai ni shekara ta gaba to zan yi azumin 9 ga wata da kuma azumin 10 ga wata dan a saba ma Yahuda to ya zama kafin shekara kuma Allah ya anshi kwanan manzo Allah ya bar gidan duniya kuma gidan rahama Allah ya tsara mishi kusanci ya zama cewa ita ranar 9 ga wata ba ta da wata falala illa wanda manzo Allah ya ce zai amince ta rana mai falala ita ce ranar 10 ga wata ita ce ranar Ashura ita ce ranar 10 ga wata to wannan rana lallai tana da matukan muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma ana son a yawaita ibada a cikin ta ana son kuma a tashi da azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa man sama yawman min muharramin falahu bi kulli yawmin 30 yawman manzo Allah shi duk wanda ya azumi daya a cikin watan al-Muharram din nan baki daya to kullum zai zama cewa yana da lada yin azumin kwana 30 kaga idan mutum ya yi azumin watan al-Muharram 30 din nan to zai zama yana da lada azumin shekara 300 kenan haka nan shi kuma ke bantuwa shi watan a ranar ita Ashura da falololi da sauran abubuwa sai na Umar Allah ya kara mashi yadda ya faɗi wasu maganganu game da ranar Ashura yake cewa su rana ce wacce Allah maɗaukakin sarki ya halicci sannan 7 ranar Ashura haka nan ƙasa ita ma ranar ya halicce ta a ranar Allah ya halicci duwatsu a ranar Allah ya halicci taurari a ranar Allah ya halicci al'arshi da kursiyi a ranar Allah ya halicci Allahul Mahfuz a ranar Allah ya halicci kalamu a wannan ranar Allah ya halicci mala'ika Jibrilu da wasu mala'iku masu mashi hidima a wannan ranar aka halicci annabi Adamu wannan ranar aka haifi annabi Ibrahimu wannan ranar ce Allah ya tsiratar da annabi Ibrahimu daga wuta wannan ranar ce Allah ya aiko da rago daga sama aka fanshi annabi Isma'il daga yanka a wannan ranar ne aka halakar da Fir'auna a wannan ranar ne aka ɗaukaka annabi Idris zuwa sama a wannan ranar ne Allah ya cire ma annabi Ayuba rashin lafiyar shi a wannan ranar ce aka ɗaukaka annabi Isa zuwa sama kuma a ranar aka haife shi a ranar ne Allah ya anshi tuba annabi Adam a ranar ne Allah ya gafarta zunubin annabi Dauda a ranar ne Allah ya ba annabi Suleiman mulkin shi kuma wasu malaman suka ce ma a wannan ranar ne aka ɗauki cikin manzo Allah wasu suka ce a ranar aka haife shi to yanzu akwai sabanin malamai to da haka wannan rana ta Ashura kasantuwa irin waɗannan abubuwa da suka auku masu muhimmanci shi yasa take da girma da daraja da falala to abu na farko dai ana buƙatar yin azumi a rana ya zama cewa mutum ya yi ƙoƙari ya tashi da azumi a wurin don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya yi azumin ranar Ashura to Allah zai kankare mai zunubin shekara guda zai zama cewa yana da lada a wajen Allah ta yayi azumin shekara guda haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan shi to kuma azumin ba wajibi ba ne wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya bari ma'ana dai nafila ne ya ga dama kai in ka ga dama ka bari haka nan kuma ana son a wannan rana a yalwata ma iyalai irin abincin da ka saba ba iyalanka ko zama cewa ka dan yalwata wajen miya ce ko wajen abincin da ba a saba ci ba ne ya zama cewa dai wannan rana ta Ashura an dan samu yawalwala ta abinci kowa ya ci abinci yayi ba da hatsi shi a wannan rana haka nan bayan cin abincin nan an ce ana son shafa kan maraya domin tausasawa sai rana ce kamar ta murna haka to Allah sai mu shafa kan maraya manzo Allah ya ce duk wanda ya shafi kan maraya a wannan rana to Allah subhanahu wataala zai bashi ladan daraja adadin yawan gashin da ya taba na yaron Aisha haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wanka a ranar Ashura to Allah zai kiyaye shi daga muwa rashin lafiya haka nan wanda ya sanya kwalli a ranar Ashura shi ma Allah zai kiyaye shi daga mugun ciwon ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya je ya gaida mara lafiya a ranar Ashura to Allah zai bashi lada kaman diya bi ayyan annabi Adamu ya gaishe su ba da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya shayar da wani abin sha a ranar Ashura to Allah madaukakin sarki zai rubuta mai lada kaman bai taba saban Allah ko da sakan daya ba to da haka dai rana ce mai matukan muhimmanci wanda ake zan a yawaita ayyukan alkhairi a gaje asibiti a je makabarta a taimake marasa shi kuma idan mutane suka yi azumi a taimaka musu da abin bude baki dan manzo Allah ya ce idan mutum ya ci yadda mai azumi to Allah zai bashi lada shi ma kaman ya haka nan kuma ana son ayi nafilfili a cikin wannan Ashura tun daga safiyar nan har zuwa rana yana daga cikin abin da aka rawaita daga Abdullahi dan Abbas yake cewa duk mutumin da yazo yayin nafila raka'a hudu a ranar Ashura ya karanta a cikin kowace raka'a bayan fatiha ya karanta qul huwallahu ahad to Allah madaukakin sarki zai kankare mai zunubin shekara 50 wanda ta wuce da kuma zalibin shekara 50 wacce za ta zo nan gaba da haka idan mutum ya zo ya wannan nafila raka'a hudu sallama biyu bayan fatiha ko su raka qul huwallahu ahad to Allah zai gafarta mai zalibin shekara din kaga ko yanzu waye ma zai shekara karan ba sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya ga ya so ba haka nan kuma ago ya ci wani hadisin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya azumi ranar ya salla a ranar Ashura raka'a goma a raka'a hudu shi ma raka'a hudu shi ma da sallama biyu amma a kowace raka'a bayan fatiha kafa daya zai karanta izazul zatil arad zuwa sura kafa daya zai karanta qul ya ayyuhal kafiruna kafa daya zai karanta qul huwallahu kafa daya a kowace raka'a bayan fatiha izazul zatil arad qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu to idan yayi nafilan na raka'a hudu ya sallami to sai ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati 70 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wanda yayi wannan to shi ma Allah kadai ya san sakamakon da zai bashi na lada da sakamako Allah ka samu da shi haka nan akwai Sufyan babban malamin nan Sufyan al-Thawri yake cewa da manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya yi din wanda ya yalwata ma iyalan shi azumin Ashura Allah zai yalwata mashi yace to mu wannan abun mun jarraba shi fiye da shekara 50 ba mu ga sabani cikin shi in dai ka yalwata ma iyalan ka a wannan rana to Allah ko zai barka ka nan ba sai Allah ya budo maka abubuwa wa'inda zaka samu alhairai da azzukoki da sauran abubuwa daban-daban gudakari a takaice cewa wannan azumi na Ashura yana da matukar muhimmanci yana da matukar falala yana da matukar cewa ya kamata al'umma musulmi su maida hankali akan shi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya azumin Ashura Allah madaukakin sarki zai rubuta mashi ladan ibada shekara 60 da azuminta da tsayuwar duranta kullun ka kwana sallah kullun ka kwana azumi shekara 60 Allah zai rubuta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk mutumin da ya azumi ranar Ashura Allah zai bashi ladan shahidi guda 1000 haka nan wanda ya azumin Ashura Allah zai rubuta mashi lada adadin mutanen da halitta Allah da ke sama baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya ciyar da mumini a ranar Ashura yayi azumi ne bai yi ba to ladan ka a wajen Allah Allah madaukakin sarki zai ba mutum lada kaman ya ciyar da al'umma Annabi Muhammad baki daya haka nan manzo Allah ya ce wanda ya shafa kan maraya Allah subhanahu wataala zai ba shi lada adadin gashin wannan marayan da daraja a can to da haka dai yan uwa dunkule cewa wannan rana ce mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a kula da ita bayan wannan saboda kasantuwa aƙidu da manufofi zaka akwai masu yada manufofin cewa bai kamata a yi murna ranar Ashura ba saboda ranar bakin ciki ce saboda waye da sauransu an kashe Imam Hussein a ranar da aka kamata yayi a bakin ciki to abu na farko dai abinda aka sani ga mumini kitmanul musiba in musiba ta auku a koye ta abu na biyu kuma dogara ga Allah to yau da kashe Sayyidina Hussein yau din nan ya kai shekara 1400 da an kashe shi ne hijiran manzala na shekara 40 yanzu ko muna shekara 1440 kaga yanzu yau da kisan Sayyidina Hussein shekara 1400 to duk wannan tsawon lokacin musulmi bai gane cewa kisan Sayyidina Hussein ya raba shi ba ya dogara ga Allah ya hakura kuma ya nemi sakamako wajen Allah tun lokacin to yanzu in ya nuna bakin cikin shi ne za a ko baka da wani hadisi wanda aka zo aka ce manzo Allah shi idan duran kashe jikana duk in rana ta zo ku zo ku nuna bakin ciki babu abu na farko kira kuma abu na biyu idan mun kalli abubuwan da suka auku na alkhairi a cikin wannan ranar kafin zuwan kashe Sayyidina Hussein kashi mun karanta wannan ranar Allah ya shi tuba annabi Adam wannan ba abun munna bane a tayi shi munna wannan ranar ce a aka halakar da Fir'auna ba abun munna bace wannan ranar ce aka haifi annabi Isa ba abun munna bace wannan ranar ce aka daukake shi zuwa sama kafirai ba samu nasara kan shi kai da abubuwan munna ne to kuma duk waɗannan abubuwan munnan manzo Allah ya san su ya faɗe su ya tabbatar da cewa ai mura ka su kuma hadisi sai inganta manzo Allah ya yi azumin nan to shi yanzu waɗannan sun zo da farko kashi Imam Hussein ya zo da karshe to magana annabi za mu dauka mu kyale maganganun wasu malamai da wasu masu ra'ayoyi ko ko maganganun annabi za mu kyale mu kama maganganun wasu malamai da ra'ayoyi to da haka babu dalili da musulmi zai zo ce shi ranar bakin ciki ce an kashe Sayyidina Hussein to duk darajar Sayyidina Hussein zai bai kai darajar annabin Allah duk darajar Sayyidina Hussein ya same ta ne sakamakon mahaifiyar shi ɗayan manzon Allah shi to me yasa ba mu nuna bikin ciki wa na yakin Uhud da aka zo aka fasa manzon Allah baki aka karya mai hakori hannun kular shi ya shige cikin kuncin shi jini na zuba me yasa ba mu nuna bikin ciki a wannan ranar kuma ƴan mutuwa ce me yasa ba mu nuna bikin ciki a ranar wafatin manzon Allah sai na Hussein ai bai fi annabi ba bai ma kai shi ba bai ma za a iya kwatanta shi da shi ba me yasa ba mu nuna bakin ciki da damuwa wanda har manzo Allah ma shekarar da sai na Khadija ta wafati yadda ya ce mata shekarar bakin ciki amma bai ce ma mutuwar sai na Hussein shekarar bakin ciki ba sai dai kawai an je za a wuce wajen Karbala ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan ina ne aka ce Karbala ya ce huna mawdu'u karbun wa bala'u ce nan gun gurin bakin ciki ne da jaraba amma haihuwa sai da mafofatin sai da na kaje sai manzo Allah ya ce mata amal khuzin shekarar bakin ciki guda Allah ma su nuna bakin cikin Hussein me yasa ba su nuna bakin cikin mutuwar Sayyidina Khadija kuma da Sayyidina Hussein da Sayyidina Hassan innas ɗaya baban su ɗaya ko yanda aka kashe Sayyidina Hussein yayi shahada haka shi ma Sayyidina Hassan aka ba shi guba yayi shahada ba a san ranar bane ba a san lokacin da aka kashe shi bane to me yasa shi ma ba a sa bakakken kaya ba a yin bakin ciki a ranar koko da shi da Hussein jinin daban-daban ne koko ba inna su ɗaya ba baban su ɗaya wannan wasu abubuwa ne wanda ya kamata musulmi ya lura da shi sai da suna faɗi ma ta yi wa fati ta koma zuwa ga Allah duk girman Sayyidina Hussein ya samu girma ne daga gare ta to me yasa ba a bakin ciki ranar mutuwar ta me yasa ba a bakin ciki ranar mutuwar Sayyidina Ali da haka ɗan uwa a daina yaudaran mu da siyasa addini ba ma goyon bayan kashe Sayyidina Hussein kuma ba ma yaba mu waɗanda suka kashe shi face ma muna yi masu jajen musiba da bala'i ne in zan je lahira amma ne to kuma abu ne an yi shi ya wuce kuma ba a zuwa lahira yanzu mu da aka yi abu ba mu nan shekara 1400 a tambayin mu tilka ummatin karkalat ta ma kasab da wala kuma kasabtu ba za a tambaye mu ba yanzu mu abin da za a tambaye mu kawai ya zamanin mu yake kuma in aka je lahira Allah ya yafe ma waɗanda ake zagin ya ga dama ya yafe ma Muawiya ya yafe ma Yazid ya yafe ma Husayn ya yafe ma duk wanda ya sa hannu a ci sai suka ce aljanna mu dake zanga zanga yanzu mu isa ma hannu saji hakanan idan Allah ya kai su wuta mun isa mu zanga zanga mu ce sai an kawo su aljanna da haka mu abin da ke gaban mu baki daya shine abinda manzon Allah ya bamu akan shi abinda manzon Allah ya bamu akan shi da haka da yawa ana yaudara ƴan uwa musamman mutanen mu masu bin tare ko sufai ko da wanda zage wata mace ta man ta nayi bayani irin ce ashe dai ana da abin shi na mu an zo an ce mana ba a yi shekara kaza ba mi ba sai to an yaudare ku Allah ya kasan nan da ƴan izala da ƴan shi'a da ƴan salafiya da ƴan qur'ani da ƴan qalaqato da wai to idan aka zo ka rinka sauraron malamin da kake aqida shi in kai dan dariƙa ne an ce ai ba a munna ba a farin ciki ya kace in zuwa in ji shehu tijali ko shehu ibrahim a zo san shi ana yi to kai abin ka wanda ya zo ce ba a yi zai ce ai in ji kumaini ne ko zazzaki ko ce to a to shi gida ai mu ba malaman mu bane ba shehun nan mu bane muridan su an shi umarnin su da haka wannan ne na jawon kalan mutane a daina wasa da hankulan mutane magana ta ƙarshe ana yada wata fatawa wadda ba ta da asali cewa idan mutum wai ya tashi da safe yana iya sai ya ci abincin shi ma ya karya ya kawo azumin ashura to gaskiya wannan ba daidai bane an dai fara azumi haka amma duk rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina yake yana safar yake kamar da ko ake fara da asali saka asali duk mutumin da sai da ya ci abinci da safe to sani da ya sha yunwar banzaki shin banzaki bai da ladan azumi dan ya ci abinci da rana wato Allah subhanahu wataala ya mana mafaka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan su wannan kai kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu da murna da wannan rana ta Ashura da alheran da ake samu a ciki kuma Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharrin da ake samu a cikin waɗannan ranaku dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم. على نجي ونمال من أشياء إذن مثل لا تشيء من تشيء على جو لانو أشورا كويا من تسوى. تسيبا إن ده تشيء. تشان كويا جو أنا أي شيء نسي تشان أبوك ما كشناني. تشي تقولي إيه كام باكين شلا جنان تشي هو لازم تشي يا ونام.
ونام بعدس كيا وين. شيدا من كائد أزمي أشوري أنا كوانا دنيا. kuma ka kwana da niyya sai ka tashi ka tayi da rai bayan alfijir ko da rana ma tukunna ka tafi ka kaje wajen aiki tukun ka tana baka da magana azu ko ka kano baki kawai yunwa kake sha ba da ni to sai ka hakura sai kai kokari can da maka samu wani mai azumin ka ci da shi sai Allah ya baka falala to ga abubuwan da aka ce na filfili da sauran abubuwa kai abun amma dai mutum ba zai yi wannan Allah ya mana mu wa fa kan zalalahu wa salam assalamu alaikum